السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
To bayan idar da sallar ne kuma sai aka yi sahu sahu aka tafi domin a shiga inda aka tanada domin mutane su shiga su yi buɗe baki. Bayan an yi buɗe baki ne, senatori ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman buɗe baki da aka yi a jiya Alhamis, inda shi Muhammad Dana Tara yake gaya min cewa shi ɗan asalin ƙasar Saudiya ne, shekaru huɗu suka wuce yake nan Amurka, wanda kuma wannan shi ne karansa na biyu da ya zo wannan wuri. Shin Malam Muhammad, tsawon yaushe ka ɗauka kana zuwa wannan wuri domin yin buɗe baki?
I don't come here like often. I come here like
ba ka tafi nakan zo nan ba. Wannan shi ne karo na na biyu da na zo darin hijira domin in yi buɗe baki. Ina zuwa wasu masallatan da su ma suna ba da irin wannan gudunmawa ta buɗe baki. Wannan abin burgewa ne ƙwarai da gaske. Yadda al'umma musulmi ke taruwa a wuri ɗaya a matsayin al'umma ɗaya kuma ƴan uwan juna. To daga nan ne kuma sai na kutsa na koma cikin masallacin inda na samu ɗaya daga cikin masu shirya wannan abin buɗe baki wanda kuma yana ɗaya daga cikin limaman masallacin mai suna Abdulkarim Usman Ahmad. Wane ne kai a cikin wannan masallaci?
Member of this community for more than 30 years, we here to serving people for the breaking their fast.
Ina cikin mambobin wannan al'ummar unguwa tsawon sama da shekaru 30. Muna taimakon mutane wajen yin buɗe baki a watan azumi, kuma muna yi kullum ne a kwanakin wata ko kuma ranakun mako har azumi ya ƙare. Ko a masallacin nan na shekaru 29 ana wannan hidima da ni. Muna ciyar da mutane ta hanyar buɗe baki kusan mutum 1,000 a kullum ta hanyar kuɗaɗen da suke tarawa da kansu a matsayin kuɗaɗen tallafi ko kuma kuɗaɗen sadaka na fi sabilillahi. Muna gayyatar makwabtanmu waɗanda ba ma musulmai ba a duk ranar Laraba, wanda suka haɗa har da mambobin majalisar dokokin Amurka da suka haɗa tun daga ƙananan mambobin majalisa da salafoci. Haka kuma muka yi wannan buɗe baki da su a wannan rana domin a samu fahimtar juna ne. Shin menene muhimmancin wannan abu, Malam Abdulkarim?
Very important because we have to get the world and get together.
Yana da muhimmanci sosai domin kuwa za a samu ɗinke barakar da take tsakanin al'ummar musulmi da fahimtar da aka yi musu a ko'ina a faɗin duniya.
And that's what is all America about.
To Malam Abdulkarim Usman Ahmad kenan, ɗaya daga cikin jagororin masallacin Dar al-Hijra da ke unguwar Falls Church a jihar Virginia ta nan Amurka.